ita dai jam'iyyar PDP a jihar Yobe da wanda ya mutu takarar gwamna a zaben 11 ga watan Afrilu wannan shekara Adamu Maimuna Ziri ta bakin lauyan su babban lauyan Najeriya Abiodun Omoi Koko na zargin wani jami'in gwamnati mai suna Zakari Deba da baiwa shugaban hukumar zaben jihar Nagoro inda aka sanya masa naira miliyan 8 a asusun ajiyar sa na kashin kansa dake bankin Diamond kana aka ƙara sanya wasu naira miliyan 7 a asusun sa dake bankin Zenith ranar 8 ga watan Afrilu wannan shekara wato kwanaki uku kenan kafin zabe kotun dake karkashin jagorancin mai shari'a Munjishola Dada ta ga ita bankunan biyu daga Damaturu inda suka zo nan Abuja don bada shaida bankunan sun gabatar da kautun wasu muhimman takardun bayanai na asusun da ake magana a kai da yake an sanar tambayar lawyer mai kara Barista Abiodun Omoi Koko jami'in bankin Diamond Region Damaturu ba ma ji kukawa ya ce kafin ranar 8 ga watan Afrilu wannan shekara naira 28,143.63 ne kacin a cikin asusun bayan an sanya kuɗin ne kuma sai aka cire inda aka mai da kuɗin asusun wani kamfani mai suna Saleh Al-Hanif a bangaren sa lawyer da ke kare jam'iyyar APC da gwamna Ibrahim Gaidam babban lawyer Najeriya Yusuf Ali ya tambayi jami'an bankunan biyu cewa shin ko banki na daukar hoton wanda duk gizo zai sanya kuɗi a wani asusu inda suka amsa da cewa a'a yace kowa zai iya sanya kuɗi a kowane asusu ba ma tare da mai asusun ya sani ba babban lawyer Najeriya Abiodun Omoi Koko da ke kare bangaren Adamu Maimuna Ziri ya min karin bayani kuɗin da aka sanya din har mai asusun ya fara tabawa wanda hakan ke tabbatar da mai bada cin hanci da mai karba domin ai baka taba abinda baka ajiye hakanan babban lauyan Najeriya da ke kare bangaren goma Ibrahim Gaidam Barista Yusuf Ali ya yi karin haske wannan al'amari mai sarƙaƙiya ne sosai bari in baka misali idan ka ce wani abu ya faru a gabas sai ka kawo shira daga yamma kaga ai ka fita hanya kwata-kwata Barista Aliyu Shehu na ɗaya daga cikin gungun lauyoyin da ke kare goma Ibrahim Gaidam
amma sabani haka ne shara ba nan take ba ka wuce wannan magana da kuka ci hakan nan saurara
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
alkali nura da duniya shari'a ya talata ta kowa da taka da data ya aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi ta ga mai yawa shi an karubuta ko ina eh a yi karshen zamani ya yanga